cikin zaman ku lafiya Aisha Bello matawalli Ibrahim muku tarni guna yayi mata
zaman ku lafiya Aisha Bello matawalli Ibrahim muku tarni guna yayi mata
biki nike tai kanara an kira kawaye Aisha na nishadi har ta na zubar hawaye arziki kin samu baki da shi ba
zaman ku lafiya Aisha Bello matawalli Ibrahim muku tarni guna yayi mata
ki girmama shi dan Allah ki tabi mijinki abin da ya fada shi ne in zaki ga arinki da ke da shi masoya ne babu mai zuga ki Autar mata bazi daki ba
zaman ku lafiya Aisha Bello matawalli Ibrahim muku tarni guna yayi mata
kuma ina kira wajen ango kar ka manta gaure ka tausaya wa matar ka lafiya ku zaure ka fata ci da sha ango damuwa ta dena gidan su ta baro nan ne na ta ba
zaman ku lafiya Aisha Bello matawalli Ibrahim muku tarni guna yayi mata
da Allah rayuwa za ku yi wacce za a duniya a dinga yin kwatancen ku kun zama da gaba Aisha ta shigo dangin ku kuna maraba su ku caca a jiki yarinya take ku duba
zaman ku lafiya Aisha Bello matawalli Ibrahim muku tarni guna yayi mata
kuma a bata shawara tsawa ba ta gyara yare amarya ka'idu jinta ba a mata kyare a bata ci da sha sai wanka ta hau kujere a ce maki ta aure ba a sanya ta kura ba
zaman ku lafiya Aisha Bello matawalli Ibrahim muku tarni guna yayi mata
yau ana biki ana guda ga rawa ana yi Aisha na rawa juye a gaban masoye Aisha gimbiya angon ki yana zuma ye fatan muku zaman nasara ba na yau da raba
zaman ku lafiya Aisha Bello matawalli Ibrahim muku tarni guna yayi mata
kuma yana kiran ki shalele ki yasa agushi da ke da shi da soyayya kun zubin adashi Aisha duk muna murna ana ki ba irin shi ki bi shi da ruwa wancan bai kashi ishi ba
zaman ku lafiya Aisha Bello matawalli Ibrahim muku tarni guna yayi mata
ke amarya ne kike nema bangaren bukaci ke zamgwana wajen girki har ya dinga sanci ki huce damuwa ta shi ko akwai yamanci ki dinga ba shi labari ba na damuwa ba
zaman ku lafiya Aisha Bello matawalli Ibrahim muku tarni guna yayi mata
kuma ki dan ku ba na wasa ba ba na yi wa yare bikin ku ba na wasa ba jama'a ku lura Aisha kin ga kin dace ba bace na kwara farin taren Ibrahim ba da ku musu ba
zaman ku lafiya Aisha Bello matawalli Ibrahim muku tarni guna yayi mata
sani uba na ango haji muku tarni guna a ɗazan nan Sokoto na yi jinjina na baban amarya haji Bello matawalli minista na defense sani ne gidana iyaye da masoya